أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، يومنا جمعة شاتك سقوات الرجب هجرة دبو دايا دالي هدو داربين دايا واندي دي دي دا شاوكو قواتا ناوكو ميلاديا دبو بيو دا إشرن تشنغو دي الله قامو mun dawo a zawiyar Shehu Mushehu Malam Marwan radiyallahu ta'ala anhu, inda zamu ci gaba da karatun littafin Ash-Shifa bi Ta'rif al-Huquq Mustafa sallallahu alaihi wasallam, halaka ta 27. A zama na 27 zamu tashi cikin fasali na 16, al-fasl as-sadis ashar. Husunu ishiratihi sallallahu alaihi wasallam, wanne zai bayani cikin kyakkyawan zamantakewansa, ya da aminci Allah su tabbata a gare shi, kyakkyawan zamantakewa na maki sallallahu alaihi wasallam. A wannan fasalin, saboda mahimmancin abin da ya kusa ko dukkan littafin ma dama yin shi ne bisa abubuwa masu mahimmanci, amma ina ƙara jan hankalinmu da dukkan hankalin mai saurari abinda da ake rubuta wannan ake faɗi, so ake mu yi koyi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Allah ya ce duk wanda ya kasance yana ƙaunar Allah da ranar ƙarshe, to kyakkyawan koyi ya tabbata gare shi cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake makaranta ce gare mu, so ake duk wanda ya shiga makarantar nan yayi ta yayi kama da irin wannan makarantar, ya doki ɗabi'i kama photocopy na malamin makarantar nan. To ba muna karanta bane ko dan dadin dan san kawai mu karanta haka nan mu huce, mu yi kokari mu ga muna kamantawa. In muka zo abu ɗaya muka karanta na maki sallallahu alaihi wasallam, mu ga mun samu mun hita da wani abu wanda zamu riƙewa ya zama mana a zuciya, kuma Allah ya taimake mu yi aiki da shi. Wa ma husnu ishratihi wa adabihi, amma kaga kyakkyawan zamantakewarsa da ladabinsa, wa bastu khuliqihi sallallahu alaihi wasallam, da kuma shimfidar dabi'o'insa masu kyau, kamar ana nin yawan shi dabi'o'insa masu kyau wanda suke a shimfide ma asnashil khalqi, tare da dangogin halitta nau'i na halitta, ba ma mutane kare ba. To in kana son jin wannan, fa bihaisu intasharat bihil akhbaru sahiha, to wannan labarin yana nan inda ingantattun hadisai suka daidaita da ba da labari a kansu, ma'ana ba nesa abin yake ba. Din da kace wani littahi ne na hadisi wanda ya kunso hadisai ingantattu, to take za ka samu dabi'o'in ma'aki sallallahu alaihi wasallam. Malam ya faɗa ma wannan ne, kamar ni na ga kamar yadda malaraba suke cewa ab'atun nusha, in mutum abu na kusa ka ga wurin kiwo nan kusa sai ka tafi nesa. Ai duk mutum mai nazari wanda zai nazari a sannu zai ga ɗabi'o'insa ga suna a cikin alkur'ani, ba ka tafi ko ina ba, saboda ba ta yiwa wanda Allah ya aiko shi ya saba ma Allah. Su manzanni Allah ba sa saba ma Allah, balle yayin manzanni baki daya Annabi sallallahu alaihi wasallam. To cikin Qur'anin nan ana faɗi kamar zamu gani a gaba, duk wata dabi'a Allah ya ce yayi, kenan ko baka san ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam ka iya rantsewa ka ce ga dabi'o'insa. In ka karanta abin da ke akwai duk dabi'o'i na alheri alqur'ani ya tare su. To amma bai ce haka ne, yace duk in kana neman ka san waɗannan dabi'o'i na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, to suna nan kunshe cikin hadisi wanda suka ingantattu. zai fara zana maka kana aliyu radiyallahu anhu sayyidina ali radiyallahu zafat a gare shi yace shi wasfihi alayhi salatu wassalam cikin sifanta wasa da yake wa annabi siya da amince Allah tabbata gare shi sai yace kana awsa an-nasi sadran annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi yalwan kirji a cikin mutane me yalwan kirji mutum wanda zai iya za ka mai abu ya doke ya doke zai ayi iya abubuwan da za su irin hirgata mutum za su kidi ta mutum amma shi sai ya doke duka wannan abubuwan ba tare da damuwa ba kaman ma ba yi ba kaman yanda muka yi abin da ya gabata da cikin darasin da suka wuce irin yanda za a zo a mai wawuta haka amma kawai inda shine dan karan kanshi aka mai to ba an gabata ran shi ba wa asdaqan nasi lahjatan kuma in gami da gaskiyar magana ne shine wanda yafi kowanne mutum shine yafi mutane baki daya gaskiyar harshe wa aliyanhum arikatan ko wa aliyana na'am wa aliyanhum arikatan shine mafi taushin dabi'an mutane bai da tsauri sallallahu alaihi wasallam wa akramahum 'ishratan kuma shine mafi girman mafi karamcin zamantakewar mutane baki daya حدثنا أبو الحسن علي بن مشرف الأنماطي فيما أجازنيه فيما أجازني مالا القاضي يجي سوى أبو الحسن علي بن مشرف إن شين الأنماطي شيا يزن تدمو فيما أجازني تكن أبن ديمن إجازة سا وقراته على غيره كما كرنت اشعبسا وورن وننسا في اجازه ذكروا تاما متن تكردا cewa kai mai izini cikin wani abu ya gudanar da shi to malama suna haka nan aka ga misali zaka tasawa kana almajiji kana da himma kana da kokari sosai to saboda buga ma damtsi a cikin wani kokarin da kake mutun wani malami zai iya ma ijaza ma shahada kamar irin yanda ake yanzu muna cikin ma abinda mutane suke ce ma alamun shahada duniya ce zamani na takardu komai amma shaida rubuta ma shaida je ka takarantar eh ko ina ka je ka ni nama izini shi ko dan wannan zai yi kowa ya tabbatar da shi yana da ahaliya yana da cancanta ta in yace ma in yace wannan malami ne to malami ne to irin wannan riwayan akwai abu hadisin da za a malami wani malami zai ma izini je ka ka karanta littafi ma wani littafi ma baki daya ce ma izini saboda ya ka cancanci wannan kana da wannan cancanta a jikinka ka iya zuwa ka karantar ka zantar da wannan mutane wannan hadisi to wannan ko baka karanta shi a wayin shi ba shi ya san ka ya san zaka iya haka to yace bancin ma Abul Hasan Ali bin Musharrab al-Anmati ya muni ijaza wa qaratuhu ala ghayri kuma na karanta shi wannan hadisin Absa wani sa wani malami wanda suke cikin malamai masu dangane har ya zuwa Maki sallallahu alaihi wasallam na karanta wannan hadisin a wajen su malami da shi wanda ya mini ijaza da wannan karanta a wajen su kala yace haddathana Abu Ishaq al-Habbal haddathana Abu Muhammad ibn Nahas haddathana Ibn al-Arabi haddathana Abu Daud haddathana Hisham ibn Marwan wa Muhammad ibn al-Muthanna kala da Hisham dan Marwan da Muhammad dan Musanna duka suka su biyun nan suka ce haddathana al-Walid ibn Muslim haddathana al-Auza'i sami'tu Yahya shiku al-Auza'i yace naji Yahya ibn Abi Kathir yaqulu yana cewa haddathani Muhammad ibn Abdurrahman ibn As'ad ibn Zurarata an Qais ibn Sa'd shi As'ad dan Zurara yace ya ji Qais dan Sa'ad yana cewa radiyallahu anhu to shi Qais dan Sa'ad shine sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam duka wannan yanzu aka zo ga sahabi kenan Qais dan Sa'ad yana cikin sahabbai wanda suke mutanen Madina dan Sa'ad ibn Ubada ne baban shi Sa'ad din nan yana cikin shugabannin Ansar mutanen Madina ko mutane masu karamci irin na da hankali inji malam Bahaushe wanda aka san su wato zamanin da mutanen Makka da suka zo a Madina ana rarraba su ne ga mutanen Madina wanda ke da halin mu ya dauki mutum guda ya tayar da shi gidan shi ya tayar da shi mutanen makkan nan kamar da qur'ani ke mamu labari sun hijira sun bar komai nasu a makkan ko kai kowa arziki wani ya hito yana da dukiya sosai amma haka da kalle ya tsiyar da ran shi da kalle ya tsiyar da ran shi sai abin da ya toye jike jikin shi to irin mutane suka taru dukan mutanen musulmai dole suka yi imani daga makka suka hijira suka zo madina wannan yawan su suna da yawa saboda haka ake rarraba su annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarraba su kai ka tahida kowa ya dauki nau'in da mutanen da yake zai iya tayar su wani ya dauki mutum guda wani mutum biyu wani mutum uku to shi Sa'ad ibn Ubada sai ya dauki mutum 80 mutum 80 yake dauka Sa'ad ibn Ubada yana da karamci sun saba su ne zaman irin karamcin da ake yi ma larabawa tuntun shi yana da shi ya gada har gagari yayin shi da kakannin shi su ne masu da rana suke kahwat mai shela ina da bako ina ga mai neman abinci yazo gidan wani ya to mai shela mutane musamman ake doka ko mai shela kirawo mutane su ci abinci haka in dare yi a kunna huta inda bako zai gani da inda ka taho inda kaga akwai huta to ka san akwai mutane kuma tilla akwai wani baki dawa dan mutane su zo su afiyar da su to haka dan sakin nan Sa'ad yayi gadan shi ya tashi har wata rana ma akwai wani yaki daki ce mai gazwatu Saiful Bahr wannan yakin an sa Abu Ubayr ibn Jarrah shine shugaban wannan yakin da mutane sabai da suka tahi tayya sai suka rasa guzirin su ya kare abinda za su ci dukkan hannun kowa ma ya kare aka rasa ne za a yi shi Qais dan Sa'ad din nan sai ya rika cewa to aramta mun wa zai aramta mun raqum shi da an je Madina zan biya aka jami rana ta farko aka ramta mai raqumin uku eh yanke kai mutane suka ci abinci a tsara kwana yace aramta mun dai aka ramta mai raqumin uku yace da an je Madina zan biya aka ramta mai aka yanke aka cinye a rana hatta uku daga nan wurin kai shugaban jagoran yakin yace mai a kawai ya isa haka nan da suka ji kuma sai Allah ya taimake su Allah ya nuna musu wani karamci nasa sai suka samu wani irin kihi ya zo bakin ruwa wanda aka yi ta fara suka nama ake cike sai suka kai shi Madina suka yi ta kawai gashi na wani irin kihi ne suka bazo kafce ce wanda baka yi masa tashi bakin ko kowa ya sara ya gasa aka yi suka ida abin da suke hazo koma da irin wannan nama aka zo sai ake sai baban sheje ana ban labari yace aka ce sai na Abubakar sai na Umar suna cewa ba dan da yaron nan ba dan da muka hana shi ba ai da ya karar da duke baban su baban nan sai tashi na fada yace ya ka ake so akwai ana so akwai dan shi ruwa kenan ko dan me za a yi haka to haka dan ya tashi wata rana aka ce a Madina nan sai samu riba yayi ci nike sai kudi suka shigo shi wajen aka ce 90 ba san dinari ko dirham ba na ce 90 sai yasa Aisha la Madina duk wanda yake neman bashi yazo a bashi duk mai neman bashi yazo a bashi mutane suka zo yake bada bashi yake bada bashi aka yi bashin 40,000 aka yi sauran 50,000 yayi kawai saraka ta ya raba ta saraka sauran ya raba saraka aka ce da ya kwanta bai lahiya sai ya ga mutane ba cika ba kowa ke zawa sai ga kawai mutane da suke zawa ganin shi mutane kadai ne sai kira mata shi ce wai me yasa nake ganin mutane ba su zawa da dama sai ka tambaye mutane ba shi kuma ya suke ji sai zo yanka yace to Aishela yace Aishela yake sai dan shela yace Aishela ce duk wanda yake da ya tambaye kowa duke ta zanta shi ba halaka ne yake ce ko baya bukata a biya shi sai mutane aka yi ta zawa aka ce sai da aka karya eskale na benin gidan shi sai da aka karya shi wajen yawan mutane masu zawa so ganin shi ya da karamci sosai kuma yana da daman tun yana karami mutanen Madinan suke shugabantar da shi suna dora shi a matsayin shugabansu saboda mahaifin shi tun hijira tana da shekara 14 Allah ya mai cikawa amma ka ce cikin sifofin shi bai da gene ko kada ka ce babu gashi a huskar shi baki daya ba gashin ba gene ba ko gashin baki bai da samu haka irin halitta ta Allah bai mai ba wannan abu su ko suna ganin wani abu ne na girma na karamci suna ganin mutum ba gashi haka sai kamar yan mace kamar kai kace abu ne ke bambanta maza da mata a ga mu gashi ga huskar namiji balle ma shugaban maza ce irin su suke cewa lawisa tana an nashtariya li qaisin bi amwalina likiyatan dafa'alna da mun iya mu sayan ma Qais geme da kudin mu da dukiyar mu da mun sai na sai mu to haka Allah ya race shi kiyar shi shi bai da gashi amma ko mutun ne mai tsayi sosai akace kullun yanda ka san sarki da dogari akace kamar ko sarki haka su haka suke hudi dai kamar da ka san sarki da dogari haka gaba ki sallallahu alaihi wasallam da kaga maji sallam kaga shi tsaye bayan su eh kamar gardukar kenan akace wani zamani lokacin Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhuma sai sarkin Rum ya turo ma Muawiya yace ga sunan wa'annan shi ya diba cikin sojojin shi akwai mutum biyu gudan ba wanda ya kashi tsayi gudan kuma ba wanda ya kashi karfi yace ya turo ma sayyidina Muawiya wa'annan guda biyu yace wa'annan mutanen biyu in an samu wani ɗaya cikin sojojinka wanda ya kai wannan tsayi da wanda ya kai wannan karfi ni zan sako ma kaza ɗan kaman yakin ka da suke wanda suke wuri na wanda na kama kaza kaza zan sako ma kuma zan bada kaya zan bada kaza da kaza zan aiko ma in kuma ka samu wanda suka hisu to ni ko in kuma ba a samu ba a wurin ka in ba a samu ba to ni zan nema ayi muhadana yakin nan a tsira tsakanin ni da kai shekara uku yana wa ya tambaya wannan waya za a yi aka ce mai wannan gaskiya wannan katan in dai ba Abdullah ibn Zubayr ba sai Muhammad ibn Hanafiya aka ce sai aka samu Muhammad ibn Hanafiya Muhammad dan Hanafiyan nan dan sayyidina Ali ne radiyallahu ta'ala shi ma ya gaji karfi irin na gidansu da yazo Muhammad ibn Hanafiya sai ya ce to yanda zamu yi da kai yace wannan katan ko ka zamana ka zamana ɗaya mu ya zamana ɗaya ya tashi ya miƙa mai hannu ɗaya ya kama shi ya tada shi in na tada ka kana ka zamana in na tada ka shikenan na rinjaye ka kenan kuma in kai ka in kai ma ka tada ni ka rinjaye ni eto shi yace yarda sai kuma ya bashi zabi yace to wa zai fara zama in kana so ya kake so ayi ni zan fara zama ko kai za ka fara zama sai ya ce a kai dai Muhammad ibn Hanifiya ka fara zama sai zamana ya miƙa mai hannu yayye da shi ya kasa motsa shi ma balle ta da shi shikenan sai ya ce mai to shikenan ya dai kawai ya kasa ya ce to shikenan to yanzu yana za a kai kai zamana duk da haka na ya kamata ce ma ko nan daga nan ma ya kiyar yace a'a dan ya sai ya tabbata mai ya ce kai zamana a da ya zamana aka ce sai ya fizga shi aka cikin iska ya jifa shi shikenan sai ya tabbatar shi da wannan da ya arinja shi aka ce Qais ibn da muke magana shi dan sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam Qais ibn Sa'd ibn Ubada sai ce to sai koma kauye guda shi na haɗa muku dogo ne sosai sai hidda wannan shi ya aiko a ba mutumin nan shi dogon nan ake yi shi a tsayi ya sanya aka ce da ya sanya wannan sai gashi ya kawo mai haga kirji kuma kasar sai yana jan kasa aka ce to wannan sun bar kai wannan shine daga cikin Qais ibn Sa'd kenan an Ubada yake cewa qala zarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake manzala tsaya da amince Allah ya tabbata a gare shi ya ziyarce mu wa zakara qissatan fi akhiriha sai ambaci kissa a karshen ta falamma aradan sirafa qarraba lahu sa'adan himaran wa ta'a alaihi bi qatifatin a kashin ta yace falamma aradan sirafa lokacin da nifin ya juya ya koma kenan raba lahu sa'adun himaran sai sa'ad babana kenan yake cewa sai ya kusanto mai da wani jeki wata alaihi bi qatifatin sai mai shimuda ta qatifan nan kai kace abinda muke cewa ba haushi dake cewa qatifa daga ne samu dan ba mu da qa'a sai muke ce ka qatifa mafaki ma ba mu da zai muka ce katifa to ita dai ba matala bace ba amma abu ne mai shinwada ce mai tabshi mai kauri kamar shura da ke cikin saman jiki yawa na'am tabar da to na'am faraki ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau summa qala sa'd sai sa'd ya ce ya qais ishab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yake madansa ya abukanci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya raka annabi sallallahu alaihi wasallam qala qais ya kace yace fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irkab sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace mana hau fa abaitu sai naki saboda yana jin kuma yace ya hau tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an ce shi in ya hauje kiyo da man kahon shi suna jin kasa eh fa kala imma an tarkabu imma tansarif shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam saboda karamcin sa shi rikici a ba wai ina tiya kana bi bayana ba ko dai ka hau muhammad sai tare ko ka juya ka kuma fa sarabtu yace sai na juya na ga bana iya hawa ta da majisa sai eh ce sai kuma a wafi riwayata cikin riwaya ukhra ta daban kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai irkab amami fa sahibud dabati aula bi muqaddamiha ka hau gabana kai za ka hau ma gaba yace saboda shi ma'abucin dabba shine mafi cancanta da gaban dabban shi ne cancanta ya hau kamar kai ne da ban hawanka motanka to zaka dauka mutan ai mutan zaka zai kuma baya kai mai motanka sai ka jira mutan gaba a wannan irin dabi'oyin na maki sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allifuhum jifa mutun yanda girma na maki sallallahu alaihi wasallam su suna jin yauni da girman maki sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsu amma kaga shi maki sallallahu alaihi wasallam inda yake nuna musu yanda yake jawo su a jiki fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allifuhum annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana musu abu irin na sabawa na yanda ka saba da mutun baka kamar yanda mutum zai iya kusanta ka kusance shi mu'alafa irin abinda zaka kamar ka saba da mutum ba irin ko mutum yana nesa nesa da kai ba yana ganin suna ganin shi girman shi ma'aike na majin annabi ne babba haka a ce suna kusanta shi a shike jawo su ya zamna da su wala yunasiruhum baya duk wani abin da zai sanya su nisance shi ya kore su da afon zai sa mutane su nisanta da shi baya wai kurimu karima kulli qaumin yana girmama dukkan wani mai girma dukkan wasu mutane wai walli alaihim kuma yana jibintar da shi nauyin su akan shi wato yana shugabantar da shi akan su wannan shine babban na mutane wanda suke girmama su babba ne a cikin mutanen su in aka zo suka musulmi ta ko suka zo haka nan a wafadin su ne shine babba ko to annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai bari babban su kuma shi zai shugabantar da shi akan su ai wulakanci ne mutum misali mutum yazo shine babba kuma ka bira shi baya eh to babba sai a bar shi a babban shi in yazo tare da mutane haka ma ji sallallahu alaihi wasallam ya ta'ahadu ashabahu yana bincikan sahabban shi wata wani suka wani wuce a ce ya tafaqqadu to ha yana ma ke tare san kin nam wa yukrimu kalima kulli qaumin wa yuwalli alaihim barakallahu fikum wa yahzaru an-nasa wa yahtarisu minhum kuma yana saunan mutane yahzaru an-nasa saunan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma wa yahtarisu minhum kuma yana kare kanshi yana tsare kanshi daga mutanen duk wani abin da zai ja mutane su kokarin ko su mai wani abin da ba jide ba zai yi musu ba ko yana da haƙin yayi abin inda abin ne nazar haƙin shi sai ya bari ya ce yana hadisi cikin wani hadisi yana cewa umirna bi mudaratin nasi kama ubinna bi iqamati alfaraid am umarce mu da mu yi ma mutane mudarati kamar da aka umarce mu da mu tsaye da farillai mudaratin ka kewaye mutane kamar da larabawa suke cewa darin nasa fi dari ka kewaye mu mutane in ka zo gidan mutane ka dan kewaye musu a gidansu kana gidan mutane ka baka musu gatse gatse abin da ko da abin da su ba daidai bane haka ne suka dan rika dai kewaye dawa ardin nasi fi ardin suka ce kun ka yarda da mutane cikin kasar su in ka zo kasar mutane ka zo kai ta inda ka musu abin da zai yarda da to haka annabi sallallahu alaihi wasallam kita wannan mudaratin an so ayi ta ne amma su annabi sallallahu alaihi wasallam kita mu annaba an umarce mu wajibi ne kamar aka ce ake umarce mu tsaye da farilla kamar sallah haka nake aka ce mu dan yi wa mutane mudarati eh ana dan kewaye mu mutane an ce ta sun kuyan mudahana ne ita mudarati zaka iya sadaukantar da wani abinka na duniya saboda wani abinka na addini saboda Allah wannan haƙin ka ma sai ka kiyaye haƙin ka ba dai naka bane ba na duniya ba komi yawa shi ko mudahana irin abu ne kamar munahuci ne shi sai ka sadaukantar da addinin ka saboda wani abinka na duniya to shi wadulo tu dinu fa dinu ne shi ake ce tan ake ce maka wai sune suka so ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun waye kamar wanda suka mai suka bashi zabi yana so ba laifi sun bauta ma ubangijin shi shi ma amman yazo ya bauta mana su ya kai kadan saki naka kuma mu dan saki nan eh to irin wannan shine ba ai amma mudarati ana yi zaka inda hakin ka ne ba ku zaka iya barin hakin ka saboda dai ka kiyaye addininka to haka ne sunan yake yi man mutane min ghairi an yatwi an ahadin minhum bishrahu wala khuluqahu ba tare da haka yake kewa yake sauna mutane an ba tare da ya nadiye wa daya daga cikin su ba mutanen nan bishrahu farin cikin shi ko sakin huskansa wala khuluqahu ko dabi'ansa nan mai kyau mutane ne zaka wai ba tare da an ci mutuncin wani ba ba tare da an ma wani cin huska ba haka nan zai yake kokarin ya kiyaye sai saunan haƙin kowa ya biya ko haƙin shi an ba tare da ya ci mutuncin wani ba ya ta'ahadu ashabahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana bincikan sabansa wane ne yazo wane ne baya nan wa ina wane yake ina lahiya wane ba gan shi ba wanda aka saba gani haka nan dai duka wani abu ne kamar da farkon karatun nan darasin da ake bamu ina zaman da mutum ba gan shi ba tunda sai ku da shi kuke zama ko kuna wani abu da shi sai bai zo ba kwata kwata ma har aka dau lokacin ne saba zuwa bai zo ba ya kamata a bincika ban haye kwanuka ko mutum mai shekara ma yake zuwa wai shekara nan ta zo bai zo ba lahiya sai a binciki halin da yake ciki haka ne sallallahu alaihi wasallam ke wa yuti kulla ajula sa'i nasibahu yana bayo kowane abokin zaman sa haƙƙin sa nasibin sa raban sa kasan sa la yasabu jalisu anna ahadan akrama alaihi minhu agana akramu yasa ko an ahadan akramu ne daidai saboda anna ahadan akramu shine abin da kike ma khabaru inna dinna inna tazo inna da anna duka wannan abin sun da ke zuwa bayan su sai dauki wasali sama wanda ke zuwa kuma nabiyun shine ake mubtada kenan mubtada da khabar ne mubtada khabar sai dauki wasali sai dauki ruwa to la yasibu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu jalisuhu abukan wanda yake mai zama tare da Maki sallallahu alaihi wasallam baya zatan cewa wai wani daga cikin abokan zama Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi karamci a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga gare shi kowa tsamani yake inda Annabi ke so na kin nan kai babu kamata so dai mun shaji malamu wani Ali ne ya bamu kisan mai tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to wai cikin mutane wane ne kake so ba kai so cikin mutane yace ya Aisha akace a cikin maza kake cewa shi ne tambaya na so ya tsamani kawai shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace cikin maza sai yace sai yace babanta to ai irin abu gadi ka za a jan lokaci shi dai gaba sai sai akbar magana haka nan kowa tsammani yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi da kowa saboda yanda tsaba yake banda ke ba kowa haƙin shi yanda yake saka ma kowa huska ya ta'ahadu asabahu to man jalasahu aw qarabahu li hajatin duk wanda ya zamana ya zamana da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam au qaraba ko ya kusance shi li hajatin dalilin wata buƙata fa barahu hatta yakuna huwa al-munsarifu anhu zai bashi hakuri zai yi hakuri da shi duk wanda ya zo ya zamana da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam man jalasahu au qaraba ko ya kusance ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda wani buƙata tashi da yake da in ka zo jama'aiki sallallahu alaihi wasallam ka zo saboda wata kawai kayan ne kana so ka zama tare da shi ne ko ko wata bukata ce ta zo kake so ka hidu wannan bukata wajen Maki sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam zai haƙuri da mutumin nan har sai mutumin ya kasance shi ne wanda zai tashi shi zai tashi ba Maki sallallahu alaihi wasallam zai ji kai ka dami ni kai ko ka haka ne ce kai assalamu alaikum ya tashi kai a'a in dai ka ne Maki sallallahu alaihi wasallam ka zo ka zama wurin shi to zai haƙuri da kai har sai ka kasance kai ne zaka tashi kamar yadda aka ce mai wannan aka ce wasu wannan suka mallazi ne duna rabban bi da zarati wala shi yurna wajha wannan wanda Allah yace yayi hakuri da su wanda suke lokacin wa an su masu hali daga cikin kafirai suka zo kace a wannan talakawan su suna so za su zo wajen Maki sallam in za su zo a tattauna sun so a tada musu wannan mutanen wanda ba su da hali wansu su ma kawai bai wuce fata ce dan sanya a cikin shi ba fata ko ruwa suna taba tana lalaza ta yi tana wani dan tashin wari haka ba su zauna da wannan talakawan ba Allah yace a wasbirna sakum alladhina yad'una rabbahum bighadati wal ashiyi yuruna wajha ka zamana kai hakuri ka hakurtar da kanka da wa'annan wanda suke ambatan Allah da sahi da yamma kawai suna nihin zatin Allah wanda suke ne suke tare kai saboda Allah kai hakuri ka zamana su sai kasance in ya zamana tare da su bayan wannan ayata sabka sai sun gane kasu matsa mai wannan ya tashi nan wannan ya tashi nan su bar shi sallallahu alaihi wasallam sannan ya tashi ya gansu yana cewa anda Allah ya muni yace in hakuri zama da su to sai da sai kace su suke tashi baki dai ba jama'a ba mutun guda ba to balle duk wanda yazo haka amma ji sallallahu alaihi wasallam yake yace sabarahu sai hakuri da shi har sai ya hata ya kuna wannan munsarif sai ka anhu sai ka sanace shine mai tashi ya bar shi wa man sa'alahu hajatan wannan duk wanda ya roke shi wata bukata lam yuruddahu illa biha to ba zai mai da mutumin nan ba ba zai ce mutun nan ya tayi ba sai da bukatar nan da yazo tambaye shi au bi maysurin min alqawli koko da wata magana mai sauki mai laushi wanda mutumin za ta faranta mai rai ko da ma ba a samu ba dai to an samu wani abin da zai mai wannan haka duk wanda yazo in babu ma zai samu magana mai dadi mana kad wasi annasa bastuhu wa khulquhu shin fada huskar sallallahu alaihi wasallam da dabi'o'insa sun yi roti mutane baki da dama haka ma shi sallallahu alaihi wasallam ke cewa innaka ko innakum la tafu'u an-nasa bi amwalikum fasawu bi akhlaqikum ba ku isa ku yal ko isa ku yalwace mutane ba da dukiyanku amma ku yawa ku yalwace su da dabi'o'inku yawa da dabi'o'inku to haka ma ji sallallahu alaihi wasallam yake fasara lahum aban sai kasance wa mutane baki daya ma mutane sai kasance gare su uba sai zama uba ga mutane wasaru indahu fil haqqi sawa'an sai suka zama a wurin sa da gami da wani haki duka daya suke mutane wajen su in suka zo baki kowa da daya suke wai inda gami da haki ne bi hadha wasafahu ibnu hala da wannan ababan da aka zana ne ibnu hala dan agolan nan nasa wannan mai suna ibnu abu hala ya sifanta maiki sallallahu alaihi wasallam shi ya zama da maiki sallallahu alaihi wasallam shi dan ummina ne khadija radiyallahu ta'ala anha daga mijinta wanda yake cewa abu hala to ya zama tun yana karami su diya ma haka wanda zamu gani a gaba yaro yake saboda haka wasu dabiyoyi da har sifofi na maiki sallallahu alaihi wasallam diyawa kai ka ce ma kusan kashi daya cikin uku an samu daga gare shi yaro ne karami ya tashi tare da maiki sallallahu alaihi wasallam yana fadin ga yanda yake ga yanda dibiyoyin suke to shi yake fadin wannan qala yace kenan ibnu abi hala wa kana da'im al-bishri annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai madawwamin farin ciki ne ko mulmushi mai madawwamin mulmushi ne ko lokaci ganshi yana cikin mulmushi sahalan khuliqi ma'abutin mai saukin dabi'o'i ne layyinal janibi mai taushin janibi ne mana duk wanda zai tare da maki sallallahu alaihi wasallam zai samu sauki da tausasawa daga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam wani in ka zama duk in kaza kai harka da shi to malam sai kai watan ka Allah sai ga maka da shi harka ake cewa da shi ne wannan kaga maka ce maka wasa yawa to shi sabana haka ne laysa bi fadhlin annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai tsanani bane ba fadhl kin da an fassara shi da tsanani da munanan dabi'o'i da mai kakkausar dabi'a dai shi ne ake to shi ba irin wannan bane wala galizin kun ba mai kakkausan dabi'a bane ba shi ma wancan suna kusa shi dai wannan kamar wancan an yi sifanta shi da wajen magana ba zai hada ma wata kakkausan magana ba mai wanda take mai tsauri saboda haka ga wanda zamu gani can an fassara da kace walau kunta fazzan galizul qalbi ga wanda zamu gani gaba wala sakhabin ba mai daga murya bane haka irin yana daga mutane murya wani shi daga murya ma alama ce ta girman kai ko mutum wani aka ce in mutum wanda fa masana ilimin zamantakewa suke cewa ba dan level ba hadisi bane ba aya bace ba gace mutum ka ga mutum diya za ga mutum saboda ko yana gajere sosai saboda ya nema ya cike wannan gajarta tashi wannan na kasa ta gajarta shi sai ka same shi ya kowa daga murya an kaje wata ana ta daya daga murya a waje yan ana magana suka yi mai shi ke sama saboda ya nuna shi ma ka ha ganshi karamin nan ba in karami bane ba yawa to shi ma mutum mai daga muryan nan wani kamar wani isa ce nuna isa ne da girma to Allah sallam baya daga murya sosai wala fahashin kuma ba mai bayyana mai aikata abu ne mai muni shine fush wala ayyabin ba mai aibanta mutane bane sallallahu alaihi wasallam wala maddahin kun ba bai zama mai yawan yabo har ya wuce iyaka yanzu yadda abin da ya hudi daidai zai hudi ba ya kara ma zawurwa sallallahu alaihi wasallam yatagafalu amma la yashtahi yana kauda kai daga abinda baya burge shi ko da magana ce ake yi magana ba ta burge shi kaman baya wurin aka ce haka ne ko wani abu irin wannan aka ana yi da dame shi ba sai kaman baya wurin kamar yanda ƴan mata suka zo da sallah suna kada kadan su kawai shi ya rike kanshi ma ba shi ba shi yake ma ba ran sallah ne ƴan mata sun zo suna waƙe su da kada kadan su suna murna sallah su abin su kiyan su sai da dare sai sabani sanin me shi shigo ke so ana su sai na bakan ne ko akar mukan lawo sai ce a bar su yau ranar farin cikin su shi ranar Eid su suna ta gaba sai da suka kai suna haɗin martaba kuma tashi to saboda ya kaskantar da kanshi suna cewa a cikin mu akwai annabi wanda yake ba da labarin abin da zai kasance gobe sai ce a sai rukuci ne dakatar da su dan kaba kamar suna haɗin saboda kaskantar da kai sallallahu alaihi wasallam to yana kawai da kai abinda bai sha mai kai ba abinda bai dame shi ba baya shiga wasu suna fasara wannan kaulin da haka kamar da yake cewa min husni islamil mar'i tarku ma la yani ina cikin kyautata musuluncin mutum tarkuhu barin abinda bai sha mai kai bai sha ruwan shi ba abinda ba hanyar ka ba kakka shiga wala yasu minhu ba a yanke kauna daga gari amma daga maki sallallahu alaihi wasallam duk mai kauna wani abu a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam duk mai kauna ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam a gaba yake ganin yana so in ya je zai samu to zai samu ba ka sa ma a kisa sallallahu gaba kuma ka rasa sai abin da kake kauna wa qala Allahu ta'ala ana mulki shi yake cewa ima rahmatin min Allah din ta rahu walau kunta fazan gharizul qalbi lam fadu min hawlik fabi ma rahmatin min Allah wannan an mutafassara kamar da wata irin rahama ce wannan makin ta zama da wanda suna cewa ba za ida bace ba ma'anata da wata irin rahama ce mai girma ko da wata irin rahama ce kaga girman rahaman nan da Allah ya sanya a zuciyarka yasa ka zama mai laushin dabi'a ba dan haka ba walau kun tafazzala galizar kalbi da ka kasance mai tsaurin dabi'a mai kaukausan galizar kalbi mai kaukausan zuciya mai kaukausan magana kenan lan fadu mina wurin da mutane sun watse sun daga dabara da kai sun watse da ba wanda zai iya zama da kai saboda wata rahama ce da Allah ya sanya a zuciyarka kai kana tausaya ma mutane kuma Allah ya so mu mutane da alheri wannan aka ce Allah yana kididdiga alherin da ya yi ma ma'aki sallallahu alaihi wasallam kuma alherin da ya yi ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su kansu wannan da Allah ya sanya wannan ya zama shi mai laushin dariya sai mutane suka zama suna so su yi mukhalada su yi cuɗanya da shi su zo wajen shi su saurara daga shi su shiryu kuma shi ma ya zama mai karɓan mutanen da haƙurin shi da sauransu in ba haka ba da mutanen da saƙon da ake so yake so ya isar da bai samu ya isar da shi ba da mutane sun guje shi wannan kenan wata fasara kuma suka ce bi rahmatin min Allah ta wannan makin zai dace ai fa bi rahmatin min Allah da rahama ce kawai ta Allah linta lahum dalilin rahama ce kawai tsantsar rahama ce ta ubangiji linta lahum ka zama ka lausasa gare su walau kun tafazzana galizar kalbi cikin ai kamar wancan ne da dai ka zama in ba da haka ba inda ka zama mai dabi'a mara kyau sha kyau da mutane sun barka wa qala ta'ala Allah mulki sarki yace idfa billati hi asan al-ayah zuhaila zuwa kashi ayah kai je da dabi'a wadda take mafi kyau wannan ce ake ko kamun wannan ma yana cewa la tasawil hasanatu wala sayyi'ah ai akwai rata babba tsakanin kyakkyawan aiki kyakkyawan dabi'a da mummunan dabi'a kyakkyawan aiki da mummuna akwai ai ba a hada su to saboda haka irfa billati hi asan in mutun yama abinda yama aka ce ka iji in mutun yama kenan yama mummunan dabi'a yama mummunan aiki irfa billati hi asan kai in ka tashi kai mai kyakkyawa ka iji wannan mummunan tashi da kyakkyawa yace fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyul hamim in kai haka za a wayi gari wanda tsakaninka da shi akwai wata adawa ko kiyayya sai koma ka annahu waliyul hamim kamar wani masoyinka ne makusanci wannan wanzu suna wanzu sashen wanda ke addini na nasaranci suna cewa ai dabi'a ba abinda ba wanda yake annabin su ko addini su dabi'oyi masu kyau yake hada wani malami cikin malaman musulmi yace to me hujja ka sai ce ai mu mun rawaito cewa su shi wanda ke hadin mai addinin nasara addinin kirista suka ce mu mun rawaito cewa mu annabin mu cewa yayi in mutun ya mare ka a kumshin hagum to ka juya mai da dama barama da kai ka juya mai da dama yace lalle wannan dabi'a ce mai kyau yan dai kai hakuri baka ma baka yi hasala ba yace amma to mu ko namu malamu sun ce mai mun ga inda aka ce mu sai aka yi idfa billati hi asan in aka ma mummuna ba wai ka kyare shi ko ka kara ma ba a'a ka ije da abin da yake mafi kyawo da wannan mummunai kai neman shi ma za ka ceto shi inda ka mutum ya mare ka da hannu da kumcin dama ko na gomi ka juya mai gurin ya kara ka sa ya kara halaka kamar yadda dan uwan Habila yake ce ma Kabila dan Annabi Adam wanda farko wanda yake sannan inda yake cewa kala inda yake cewa wato Allah ibn Abana ya rabi laka yaskaraba qurbana fa tuqbila min ahadima wa lam yataqabbal min akhi qala aqtulannak qala in basata ilayya yadakal ma ana bas din li taqtulani ma ana bas din yadiya li aqtulak da aka suka yi kowa suka bada qurban ne abun su na bauta sai aka karbi nashi shi karamin sai wan yace zai kashe shi yace a lai basata ilayya yadakal taqtulani in har ka mika hannunka danka kashe ni ma ana ba zan yadda ni aktulak ni ba me mika hannun kashe bane ba ni ba na kashe ka karshe ki sai me yake ce mai ce uridu an tabuwa bi ismi wa ismi ka wato min al-khafirin ina so in kai haka din cewa magana ne akwai wani cikin yamace ina so in karshe in ka kashe ni ma sai ka koma da lahina da lahinka ka tsara baki da sai kasance cikin masu asara haka yake mai ni in ka mani ba na ramawa ga abin da zan ma sai in barka in karshe rin ka kashe ni dai ga wani gayan zakai to wannan kamar ya so yayi kamar da na Annabi san alaihi salam wanda suka rawu suka ce in ya buge ka da hannun da kumshi wannan ka juya mai wannan amma shi musulunci ba haka ba za a yi in mutun ya ma suke bada misali in mutun ya hana ka ne ko sai ka samu ka bashi in mutun ya yanke ma zumunci baya yi da kai baya kai in ka samu dama ka je ka sadar da zumuncin naka in mutun ya ma wauta kai ka shanye wannan hauta shi ka nuna kai wannan abin bai dame ka ba kawai baka hasara ba duk wutar da aka maka amma karshe saboda abin yana da girma sai Allah ya ce wala yulqa illa alladhi sabaru wala yulqa illa zuhzin azim amma wannan dabi'a fa irin wannan dabi'an ba wanda ake bawa irin wannan dabi'an illa alladhi sabaru sai wanda suke sun yi hakuri sai masu hakuri wala yulqa illa zuhzin azim ba wanda yake samun irin wannan dabi'an sai ma abucin rabo wanda yake mai girma Allah samu dace wannan duka ana hadi muna irin dabi'oyin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da hadi farkon darasi ba taiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce Allah ya ce ayi abu shi bai yi ba shine ma farkon wanda zai sai dai ai koyi gare shi da Allah ya ce kayi kaza to ka je ka ce wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam dabi'oyin shi ne abinda Allah ya ce ayi kinnan to shine aka ce ma idfa billati hi asan haka yake dabi'an shi shine aka ce ma wai ma rahmatun min allahi talahu wala kunta fazzan gidan kalbi lan fadu min hadik wan dabi'in duka nasa ne saboda haka ne kawai shi ya tsaya ga cewa Allah ya ce ko ya huce bai ce ma ba ga yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yujibu man da'ahu kun ga yana cikin jeron to dabi'oyin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai kai wani abin guda biyu kai ya huce ina so ce ma haka Annabi yake duk Qur'ani kamar yanda uwar mu Aisha ta ce in kana so ka san Qur'ani da mai tambaye wani zai tambaye ta dabi'o Annabi sallallahu alaihi wasallam tace mai ka san Qur'ani to haka kana hulqul qur'an dabiyoyin sun kasance sune alqur'ani wa kana yujibu man da'ahu ya kasance yana amsa ma duk wanda ya gayyace shi wa yaqbalu alhadiyata yana karban hadiya walau kanat qur'an koda ma a tako ko kohato ne na daba na dabba ko wato suke cewa ko abin da yake kasa da shi ko dai kusa da shi kadan wai kafi waliha kuma yana ba da sakamakon akai ba kuma ya shakari na shi ni zaka kama ta ko takon akuya ni zaka ba kawa ka bace mun ni zaka kama ba in abin ka kawo ne ma ko da kan mana ka kama ka kawa kawai ko wannan aka kawo mai zai karba yana kallan shi wanda ya kawo ni wanzu wato shi yake hudi yake ce me ma da wai kyauta ta kasance da gurgurdan wanda mutun wanda zaka ba kyautan ne aka ce na malace turuwa take da wannan Suleiman da mutun ya rasa abin da zai baka sarki kamar ka baki daya to da mutun zai ce zai ma kyauta da abin da daidai da girman ka da mutun ya rasa abin da zai baka to balle ma ki sallallahu alaihi wasallam to yana kallon kai abin da kake kowani ne kai kana neman wata albarka a wurin shi sai kai mai kyauta kana neman wani kusanci gare shi sai kai mai kyauta shine girman hadiya shine muka rasa abin da zamu bada yanzu muke salati muke yake ibadu muke hadiyan su kowa suna gani ba daidai bane amma abin da ake gurin kenan kai ma a san da kai kai ma abin da kake iya yi ne kyautar ka iya da abin da kake iya kama maki sallallahu alaihi wasallam ba tare da kai ka san ba sai ka karashi da komai ba komai ne wannan bai wuce irin wannan kofatan bai ma kai wannan kofata akuyan ba to wannan sallallahu in aka mai irin kyauta irin haka yau kafi ya kasance yana ba da sakamako yana ba da tukuci yana ba da tukuci aka mai irin haka aliya akan wannan ba ko dan kadan ba ya ga ramaka kama kofata akuyan ma ya baka akuya ko akuyoyi قال انس رضي الله عنه سيدنا انس رضي الله تبارك وتعالى شيء يجي خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين نايد متام منزله زياده من الله تبارك وتعالى قدشي شكرا 10 فما قال لي اوف قط بيتبه سي من ديدا قرم كلمه تا توفيخي تا زرجي سو غدا با كمان مون متي تسوكي كو دي ابن دي كمان تسوكي دي ابو دان قرم كلمه شي اوف كيتتي قرم كلمه ولا زكا نيو متن كزرجي متن ديتا to bai taba mun ce mun wannan ba ko su gura ko ayyana ka mutum ya kace ka ayya cha tir duk wannan abubuwan duk suna cikin kamar kofin wannan wa ma qala li shay'in sanatuhu lima sanatuhu bai ce bai taba ce mun ga wani abin da na aikata ba dan mi ka aikata me yasa ka aikata shi wala li shay'in taraktuhu lima taraktuhu ko wani abin da bun yi ba na bari yace me yasa ka bar shi a cikin wansu da tabbas sai sai da yace da ka aikata kaza ai da yayi da kaza ka aikata da yayi baya kamar fada ne ke in yace mama dan mi ka bari sai ka zaka firgita dan mi kai kenga kenan da ace dan mi kai kenan da an zarge ka sai karkajin wallahi shi zama a kanka kai mama ki zan wallahi to bai cewa shekara 10 tsawon shekara 10 da hirin ta mai ce bai taba ce mana kanan ba wa ana aisha radiyallahu anha an karbo daga uwar mu'mina aisha radiyallahu ta'ala a gare ta ma kana ahadun ahsana khuluqan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba taba san babu mutun daya wanda ya kasance mafi kikkiawan dabi'a ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma da'u ahad kamar me yake hida mu uwar mu ne haka tace ma da'u ahadun min ashabi daya daga cikin sahabansa bai taba gayyata shi ba wala ahli baitihi illa qala labbaika koda ma ɗan gidan shi ne koda ɗan cikin gidan shi wanda suke ahlinka ma ai kasanka suke ana da barin san sabai ko ɗan gidanka ne yace ba wani taba kiran shi ya kama sunan shi sai yace mai labbaika labbaikan na amsa ce ta girma ana ta hata tsaya cika ni ina nan karkashin umarninka ni ma kamar tula suna haɗa wani abu kamar da kana ina karkashin umarninka me kake nema mi zamma yawa mi zamma da ka kira shi ko mi zamma duk wanda ke ba ko kace ma na'am ba na'am ko ka amsa ne kace ka amsa ne a ba ma duk wanda ya kira shi wannan amsawa ta girma ke mai ce labbaika shine wani binaji prof makari yana hodi yake cewa shi wannan baiti na mai labbaika rasulullah wato meke yace yana girke shi sosai saboda shi wai shi yake kamar in ya fadi shine yake fadi yace labbaika rasulullah kai na amsa ma kiranka ina karkashin biyayyarka ya maki sallah wai kan boye gina ce mutum bai kamar shi in ya daka bai tuka baki ba ko ina ko karkashin biyayya ta maki yana kana ko in kace ma ka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam kai zaka aikata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke so hudu dari to annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake ce ma wanda suke kasance ma labbaika haka urmi ta ce wala ra'ani illa ta wannan makai wajen ba illa kan labbaika na'am wa qala jarir ibn abdullah al-bajali kenan wannan sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi a shekara ta 10 ma yayin musulmanta da shi da kabilan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi jarir ibn abdullahi al-bajali yace ma hajabani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla munzu aslamta wala ra'ani illa tabassama yace manzo Allah tsiya da amince Allah sabata gare shi bai taba sha makance ni ba da dai sha makancewa yanzu yana son ganin shi yace ba dama tunda na musulmuta yace ma ra'ani bai taba gani na ba kuma illa tabassama face sai yayi murmushi duk ganin da zai mun duk gumagumin sai ya saka mun huska yayi murmushi kuma taba zawa yace ni ne ba ce yace muna yada ka ta ko tsaya ba ma kai kai ko ba yace yada ka ta kawai shine yazo shi da ya taba zawa da yazo shi tunda musulmuta ne to duk da cewa karshen abin ga ya musulmuta ne wa kana yumazihu ashabahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mumazaha yana da kike mumazaha mazahi kakaci ana ce kakaci ba kike da Hausa mumazaha kamar irin wasa na gama zolai ba zolai irin ta suka ba eh kamar da ake rawaito na yayi su gura uku yace ma na tsoho nan da yace mata da ce ta zo tana nema mata adda ta shiga aljanna ta yi tsohi ba ta shiga aljanna eh ta koma tana so ta yi kuka yace a aka ce urmiya tace haida mata da abin da ake ni yace a ai tsohi ba ta shiga aljanna suna tsohi sai an maira su yawa yawa inna anshana wannan insha Allah fajallana abkara wani kici mun maida su sai mun maida su abkaran ɗan mata to haka ne to irin wannan shine irin zolai da zai yi da wanda yace a bashi rakumi yace a sai rin baka dan rakuma dan taguwa rizan da baka yace a ni rakumi za a wani a ni dai zan baka dai dan taguwa shi ma kace sai da yaju yana ganin kawai ni yanzu na neman rakumi a ce ba mun dan taguwa a kira shi aka ce wani rakumi ne ba taguwa ci ka ko shi ba digilan mana kuma ai dan taguwa ne to irin wannan dai abin yana zai yawa irin wannan dai zai ya ja amma mutun ya murmushi da dariya shine kace ma kakaci wa yukhalituhum kuma yana tu dai ne ya da su mukhalada ba kuna can haka ina nan ba kuna ina sama kuna ƙasa a in ka zo lokaci ma sai kace wa waye sai wani ma yace waye Muhammadu kicin ku sallallahu alaihi wasallam in mutun balatul arwan kawai na aka zo yace waye cikin kuwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga inda irin zamani na sarki da fadawa ai ba yau ba ka gane wani irin zaman da ake irin kamar inda kana zama da aboki da abokinka sai sahabban nan nasu wani sai haka dora mai cinye shi dora mai wani sahabi yace da aka ana cikin wannan halin da wahayi ya tawar sa koma aiki sallallahu alaihi wasallam yace kafa ta kamar za a na gargaje ta kika to dusi ne ta dora mai saboda nauyin abin da ke sauka to haka Allah sallallahu alaihi wasallam yake muhalada yake cutade ne ya da su ba kana nesa kuna nesa ina kusa ba ina yana jawo su a jiki sallallahu alaihi wasallam wa yuhadithuhum kuma yana zance da su muhadasa zance da su zance ce ne ya kana mun hira ina maka hira wai wani abu ne wanda yake daga baya sai zo wani da muke tare shi ke wannan labari suna tare da wani abokin shi ne kawai daga nan an lokaci kadan sai aka ma abokin nashi ya samu wani dokaka da yaka duk sai ma dokaka ana ganin cikin sha'anin addini ne wa yanzu ya zo su gaisa kawai sai ya ga sai irin wannan wani bi kaka ce ma sai ma an ce sai ya hadi sai ka hadi a hada mai ya ce kai tun daga wannan su guda ce ba saki koma ba irin da bi wannan ake hadi na baki sallam ki sai inda in ka matsa mutane huska to shi ba za su kyale ka su za su yi ne sarki sai kai aboki na ne aboki ne ne kuma amma yanzu sai ma ana mana wani abin da ana magana sai an ce eh kaza yace eh kai ne kaza eh sai an samu wata wani abu tsakanin ku to shi saboda haka kike musu yana zance da sai sabon shi ya hidi su hadi ne yana zamana da su suna yana musu hira suna mai sallallahu alaihi wasallam babu wani shamaki tsakanin su eh sai dai ma su suna su saboda waɗanda suka san shi suka san matsayin shi suke jin tsoron su yi magana amma su ma suna fatan Allah ya kawo wani daga kauye wanda shi ba ruwan shi da wanda yazo ya tambaya su suka karu wa yuda'ibu sibyanahum yana wasa da yaran su yana wasa da yaran kanada da cikin su yace wani ana ce Abu Umair ma za fa'al yadin ya ganshi ce ya aba Umair ma za fa'al nughair yi kullun ya ganshi wanda su ne ya taba ganshi da jigo sun mutuwayi kawai kullun ya ce kai ya ga ya mai labarin su sunan kullun yana wasa da yaran ma yana musu irin haka wa yajlisuhum fi hijrihi yana zamanar da yara a saman shi sallallahu alaihi wasallam yana rungume yara duk wani abin da wani suke ganin hobe ta so bane yara ni ya zama yara kaza sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbatan wanda daga cikin yaran su sai yake kuna sumbancin yara kuna wurin yace eh muna sai ce ko ni ko ina da shede goma amma ba wannan ta sumbanta ana yace yace to jawabin girki ba shi girki wani abu ne ban gani yara za ka tsaya kana wani ana sai yace to ya zani ga wanda Allah ya cire rahama daga cikin shi ya zami da wannan Allah kenan wannan rahama ce wani kauna ce Allah ce sa mu a jinka kana jin tausayin wannan yaro amma kamar wani ba Allah ke ba mu labarin da shi wai abu mamaki aka ce kowa na cewa kai ai yana cewa yaro yana burge shi yaro abun sha'awa ne yaro ganin yaro haka sai ce kai yace kani yaro wuri guda yaro yaro ke burge ni aka ce aha yawa mutune shi yaro wanda ake fadin irin dabi'un nan da ba su da ba su rike mai tsauri to yanzu aka kamar ya samu ko wai zai hadu wuri guda inda yaro ke burge shi aka ce yawa wani lokaci ne yace ina irin yaro ya kansa mu kukan nan yace kamar ya hadu daga sama yace kai wannan yaro ke burge shi a gonan ba rama ba ta wasi a zuce mu to Annabi sallallahu alaihi wasallam sabana kani sallallahu alaihi wasallam wayujibu da'wata al-hurr yana amsa kira gayyata ta mutumin da yake dane shi ba bawa ba wal abdi hal bawan ma ba bawa namiji ba wal amati har baiwa mace ba su kade ba hal miskini wani miskin da miskini wanda ya rasa baya da ma abin da zai ci yau bai mallaki abin da zai ci yau bai gayyace kake tsamanin ka tashi gayyata yanzu tsakani ga Allah sai ka tashi gayyata manya ha amma baka sani ba sai ka shirya ka sani wani yanzu sai ka shirya sannan ka kira mutane yawa ai shugabanni duka wani shugabanci bai kai shugabancin addini ba irin wanda ba ake son sanin muke da mu duka ana haɗa mana mu in muka samu wani sanar ta mu san irin yanda zamu mu yi koyi da maki sallallahu alaihi wasallam di shine jagoran da ba jagoran sama da shi amma in miskini wanda bai mallaki abin da yace mai kiraye shi ina gayyata ka gidana sai amsa baiwa da bawa da mutun dani babu munci duk wanda ya kiraye shi ina gayyata ka gidana zai wanke kawai shi sallallahu alaihi wasallam to miskini ne kaga ba wani abin da ake kwade ciki amma mutun sai kama mutun a galof dan ina babba ko ni ban je tausayin ka ba ni ban ka muku agaji ba amma sai aje mun nitawa a galof sannan in zo ko kuna mun irin haka ma ko yanzu haka ne ba bayani ko ban zuwa kuma idan an ce dai al'umma mu so muke kowa mu ba to a ce misali mu da muke cikin masallacin nan mu da Allah bai mana matsayi ba a ce mu ne bayan Allah nagari wai masu matsayi ba bayan Allah nagari wani a'a so ake ma wannan wata irin daraja ce wallahi Allah ya ba su babba wanda suna da wata alhurma a wurin Allah su babba yadda muke da amma sun bi Allah kuma su koyi su yadda da kamata yadda ma'aki sallallahu alaihi wasallam ويجيب دعوة الولي والعبد والأمة والمسكين ويعود المرضى ينا زيارة مرسى الله هي في أكسى المدينة هر أمتي نيسان ولي أغرم مدينة زي جي غرم زي كي تي أغرم مر الله فيها ويقبل عذر المؤتذير ينا كربان عذر واندي كا عذري واندي كا عذري والله كذاني بن سامو جساني سي كربا باي با غرنا با بنير نبا وانا شما وانا أبن لوراني واندي كا غينا كاما عذري شما ينا ya kimanta kama mutum ya ce da Allah dan muna hakuri ko kafin ne sabon zo baka zan kawai da ja ko ƙarya ma yayi sai ka yarda ba sai ka ji baka kure shi ba ka bincika a'a yo dan me yasa a'a me yasa baka zo da ruwa yo kaza a'a kawai mutum ya kama uzuri ta karba saboda wani ka kure shi yo ƙarya ta yake ma saboda ita kuma kai ka matsa mai to wani nake sai ayi maras ke kuma sai mana kaman uzurin me ana rukuti da kama mu gogon kama ta warke samu kana Anas sai na Anas yace mal taqama ahadun udhna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fayunaji rasahu hatta yakuna ar-rajulu huwa allazi yunaji rasahu ba wanda ya taba zawwa ya kai yace il taqama ba wanda ya taba zawwa ya sanya kunna ma'aki sallallahu alaihi wasallam a bakin shi a ce kuma ma'aki sallallahu alaihi wasallam shine zai janye kanshi har sai mutun ya kansa shine zai janye bakin nashi ma ba wanda zai zo ya karo ya ce ma'aki sallallahu alaihi wasallam da kokaji ma'aji sallallahu alaihi wasallam bai du in ya duko kuma a ce ma'aji daga baya janye kanshi a'a sai kai ka kasance kai ne hada man kai ne zaka janya ka'ida kai da duk abin da kake so ka da mai ka janye ba kin ka sannan saboda girmamawa sallallahu alaihi wasallam yawa fa yunaji rasa wa mutumin sai mutun ya janye kullun shi mutun ya janye sannan ya janye kansa hatta ya kuna rajulu huwa allazi yunaji rasa kai har sai mutun ya kasance da kai duko kan naka kai ne mai janye kan naka wama akhadha ahadun bi yadihi fa yursila yadahu ba wanda ya taba rikan hannu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki hannun shi shi ma an ka kawo mu hannu ko kabi kome ko gaisa in ka rike hannu Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi bai sace ka ba sai kai ka fara sike tukwana sallallahu alaihi wasallam hatta yursilaha al-akhiz har sai wanda ya rike hannun nashi ya kasance shi zai sike ka san ka kawo mutum mutum ya rike ka yana sa akwai abin da yake so fada maka kenan to ba shi bai sike tana ka rike shi ma sai ya rike ka sai ka saki kanin ka hira abin da kake so ka wadi walam yura muqaddiman rukbatahi bayna yaday jalisin lahu ba ta ganin shi yana mai nuna guyoyin sa ba zuwa wanda ke zamne wurin shi wanda yazo ba a miji kafa ba za a yi magana miji kafa wai guyoyi ma yana kamar shi ladabi ne zai ma kai ya setin guyoyin shi zuwa gare ka wa kana yabda'u man laqiyahu bi salami ko ya kasance yana farawa duk wanda ya gamu da shi da sallama in ka gamu shi zai fara ma sallama wa yabda'u ashabahu bil musafa kuma yana farawa shine mai fara miƙa hannu ga sahaban shi da hannu shi kamun ma ka miƙa hannu shi ya miƙa ma sallallahu alaihi wasallam wa lam yura qattu ba taba ganin shi ba da dai ma da rijlai yana mai miƙe kahuwan shi baina ashabi tsakankanin sahabban shi hatta yudayyiqa bihima ala ahadin balantana ma ya kunta tama wani ɗaya daga cikin su da miƙe kahuwan da kahuwan nan nashi dama wajen laraba wani shi ladabi ne babba ka miƙe kawa ka miƙe wa mutun kawa mutun ganin shi kawa kamar ka zage shi ba laraba kadai muna ga bugaje ma ga tsaman wallahi sun zama da cikin su ko kawa gura kamar mutun haka ko zuwa zaman nan ka daga mutun kawa musamman a ce ma da taka da barka kawa ka sai mutun ya ka zage shi to miƙe kawa ma kawai ka zo ka miƙe kahuwan ka wasu mutane suna ganin in kamar cikin almajirai ne ko wanda ke kasa da kai ba lahi bane ba kai a matsayin ka na mai girma ka miƙe kawa to ma'aikin Allah tsaya da mutane ta bada gari tsakanin sahabban shi ma sahabban shi ba ka ce bai taba a taba gani ya miƙe kahuwan shi ba dan kan mai waye ya kunta ta ma wani ya sa wani shiga cikin kunci dalilin wannan yukrimu man yadkhulu alayhi yana girma duk wanda ya shigo a wuyansa wa rubbama basadalahu sawbahu so diya ma yakan shimfida mafi shi a gare shi wayu usiruhu dilu isarati allati tatabu kuma ya zabi ya hisan mutun akan shi da matashin kan da yake karkashin shi da biya ce ta musamman dai kullun laraba ne da bugaje musamman duk mutun da ake zama akwai matasan yankai da ake dan kai kashin gada da su to in ka zo so diya wa yake shin guda ma mai yafin shi bayan ka zama na kasa ka ya shin guda ma mai yafin shi wanda yake shi ka zama na kan shi kuma yana da matashin kan da yake jingina garshi ya nika ma yau wai azama kai zaka jingina shi ya rasa kai in ko guda ɗe ne shine wai surukin ya zabi ya zai zabin mutumin da kanshi wa ya azimu alaihi fir julusi alaiha in aba in mutum kuma yake ya ci haba bana zama ya zan zama na sai ya azimu alaihi ya tsaya ya nuna mai ba sassarci dole sai ya zama yana nuna mai da gaske yake sai ya zama wa yukanni ashabahu yakan yi yana yi ma sahabban shi alkunya maimakon ka ce kama sunan mutum kai tsaye haka kaman baka girmama shi sai a ce mai baban wani har wanda bai da dama sai a ce mai sai ya samu da babban wani har wanda bai da dama wanda bai da wani a samu wani alika mai dan girmamawa da maza har mata ma har urmu mina ake ce mata ummu abdullahi ake ce ma urmu mina aisha haka ko wa yad'uhum bi ahad asma'ihim kuma yana kiran su da mafi soyuwan sunayen su a gare su takrimatan lahum dan saboda karamci da girmamawa gare su haka kamata zan kira mutun yana cikin abin da yake sa kauna juna ka kira mutun da sunan da yake so kace kuma in yazo ka nuna ka dan bashi wuri ya zauna yana cikin abubuwan da ake suke sa kauna juna ba an kana kira mutun da ba ganin da ka mutun da ka kirayi da shi sunna bai so sai kawai in ma bai gatsana ba fuska nuna ma bai so to a zuce shi ne bai jira irin sunan ba to ba da ka kira mutun da sunan da yake so haka ana sanar ke sunan da mutum ya so wala yaqdau ala ahadin hadisahu baya yankewa bai taba yankewa mutum koko baya yankewa mutum zancen shi hatta yatajawaza fa yaqtahu binahi na ukiyam har sai mutum ya wuce iyaka yawa to mutum ya kana hira bai yanke ma suka bai sai ka ina magana ta amma mutum ya zo zai wuce iyaka kuma to fa yaqtahu sai yanke mutum binahin da hani a kace haka auzi kayamin koko da tashi ma ya tashi barwa in gaban zaka wuce iyaka ya tashi ma ya barwa wurin ka wa yurwa binti ha'in au qiyamin an wata wata riwaya ne makon bi dinahin au qiyamin sai aka ce binti ha'in da hani au qiyamin ko da tashi maimakon binahin da wani hani da nahaya sai aka ce binti ha'in da karewa kenan nahaya shine hani intihain da kare abin koya an kare zancan in yake ya kawo karshe ga maganar da ake to karshe ga shikenan kawai waruya a rawaito kuma annahu kana la yajlisu ilayhi ahadun wa huwa yusalli wani bai taba zuwa ya zamna wurin shi ba yana da wata bukata ko ya zamna wurin shi bai shi huwa yusalli shi ko yana sallah illa khaffafa salatu sai ya sauka ga sallar da yake saboda mutumin nan yana cikin sallar shi in ka zo ka zamna sai ga wannan yana ne yake san gani kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka ga sallar nan sai ya gaggauta wa sa'alahu an hajati kuma ya tambaye mutum bukatar shi fa idza faraga in ya kare ya biya mutum bukatar tashi ada ila salati sai kuma zo sallar shi wa kana aksara nasi tabassuman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi yawan mutane mafi murmushi a cikin mutane shine mafi yawaita sakin huska da murmushi ga mutane ba cikin mutane baki da wa atiyabahum nafsan shine mafi dadin ransu dada da rai atiyabahum nafsan shine mafi dada da ran mutane malam yanzil alaihi qur'anun matakar duka wannan da sakin guskan da ka ganshi yana cikin fara'a da dadin rai haka kullun da ka ganshi yana cikin wara matakar dai ba qur'ani ne yake sabka a gare shi ba aw ya iz ko ku a ce wa'azi ne yake aw ya khutubu ko yana khutuba to nan kuma ba dama in qur'ani yana sabka a gare shi za ganin abinda har warmi na zahabi cikin hadisin ga tace sai bukhari yace ma gani a cikin rana da take mafi tsananin sanyi wayi na sauka mai za ga zuwa tana ita ta goshe shi sallallahu alaihi wasallam zuwa tana ita ta goshe shi nan ba zancan su saki musu ka ko dariya to haka nan yana wa'azi kuma sabai suna cewa wa'azin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mawidatan wajlat yanqu ya mana wa'azi wa'azin da ko ka sai a ce ihmarrat aynahu har idanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ja yana wa'azi wa'azi gargadi ne ake mutane ba shi ne wa'azi abinda za ka ja hankali wannan mutane ana so su harka su abinda suke sun aikata mutane abinda ba daidai ba to nan lokacin ake ganin hushin ma ake sallallahu alaihi wasallam ko ko huduba ce yake mutane shi ma huduban da jiddiya ba wata ne ba sai can huduba to lokacin da duka ba a ganin wannan wa qala abdullahi ibn al-haris abdullahi ibn al-haris yace ma ra'aytu ahadan akthara tabassuman min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin mutumin da yayi ma ake sallallahu alaihi wasallam murmushi ba da sakin huska da dariya wa ana anas an karwar ga anas radiyallahu anhu da wata garshe ce kana kadama kana kadamul madinati ya sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sallar gadata adimai da bayi na madina sun kasance suna zo ma aki sallallahu alaihi wasallam in ya sallar sallah asuba in ya sallar sallah asuba bi aniyatihim da makayan su biyo akace aniya mu dai mun saba sai muka ce yare sai muke kwariya to la ba sa in dan lokacin kwariya kai sani dace ita ne makayin wani abu da za a sa mai ruwa shi hal ma'u cikin ta akwai ruwa fa ma yu'ta bi aniyatin ba a taba zo mai ba a taba zo mai da wani makayi ba irin wannan ko kwariya ce illa ga masa ya dahu face sai ya durme hannunsa fiya a cikin wannan kwariya wa rubbama kana zalika shil gadatil barizati so diwa ma yake kasancewa wannan asuban da ya sallata asuba asuba ce wanda take mai tsananin sanyi kai arwallan ma da ya kai arbutu ya arwallan balle an kawo ba an yi da sallah kuma an ce sa hannun shi cikin ruwa saboda ya san saboda su yuriduna bihi tabarruka suna nihin neman albarka da shi sallallahu alaihi wasallam saboda albarkan suke nema baya musu wani abu irin na kyara ko ma wani abu da in na dan nuni ma isa sai kowa ya kawo kwarin shi sai ya ji mai hannun shi da sanyin nan saboda mutane kowane a ba mutum haƙi a ba mutum kowane mai haƙi mai neman wani abu a bashi abin da ke nema sallallahu alaihi wasallam na musalla ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ugri ko al-khatib lima sabaq nasir laqi zalati wal hashi da sa'ika al-mustaqim wa ala hadi yaqtabri min dar nabi wa ala rabbika shukran wa salamun ala rasulillahi alhamdulillahi rabbil alamin